Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 11 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baba dauke da kanun labarai.
To Murtala, Prime Minister kasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da harin da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a Niger da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa, kane kashe akalla mutum 8 ciki har da mai musu rakiya da direbansu. A Amurka kuma wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban Amurka Donald Trump ba shiri daga zaurin ganawa da manema labarai na fadar White House a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya Litinin saboda harbe-harbe da aka yi a wajen ginin.
Bayan cikakkun labaran duniya, za ku ji cewa wata babbar kotun shari'a a jihar Kano ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wani matashi dan shekaru 22
wanda ya danganta manzo sallallahu alaihi wasallam da shirka, sai kotun ta yi masa hukunci a ƙarƙashin doka ta 382 ba cikin baka na wato Kano Sessional Court.
Rahotanni na bayyana cewa akalla mutane hudu suka rasa rayukansu a yayin da amfanin gona mai dimbin yawa ya salwanta sakamakon wata ambaliyar ruwa a yankin da ke fama da kalubalen tsaro a jihar Sokoto.
Gano da muka yi take ce muna komawa ne gehe bakin gari inda ruwan sun ka kai, an ka sake daukar wata ganuwa, an ka tare ruwan nan duk da haka nan wani gehe an garin nan to jirodi da towa to mu yanzu ma matsalar rashin muhallin mu ma inda za mu zamana nan shine muka ji.
Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Prime Minister kasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Muna so mu bada kofar ceton kasar, taimakon da 'yan Lebanon za su bada gudunmawa wurin samun nasararsa, inji Prime Minister Hassan Diab a jawabinsa na talabijin. Ya ce, a don haka ina sanar da ku murabus din wannan gwamnati, Allah ya kare kasar Lebanon. Ya dora alhakin matsaloli da kasar ke fuskanta akan 'yan siyasa waɗanda suka yi mulki kasar tun bayan kammala yakin basasa na kusan shekaru 30. Ya ce sun yi wa tattalin arziki da siyasar kasar barna, Kano suka janyo bala'in nan na makon da ya gabata, kuma ya yi kira ga yin lissafi. Daga yanzu gwamnatin jihar za ta kasance mai riko har sai an gudanar da sabon zaɓe, sai dai bai faɗi lokacin da za a yi zaɓen ba, amma a baya ya ce zai fitar da wata doka da za ta sa a gudanar da zaɓe da wuri. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da harin da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a Niger da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa, kane ya kashe akalla mutum 8 ciki har da mai musu rakiya da kuma direbansu. Harin ya faru ne a wajen babban birnin kasar Yamai a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon bude ido. Wannan babbar damuwa ce ga kasar Niger, babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. An hakikanta cewa wannan ne harin farko da aka kai akan 'yan kasashen yammacin duniya a wannan yanki na Niger, da ya kasance shahararren dandalin yawon shakatawa mai yawan raƙumar dawa da ke kasar ta Afirka ta Yamma. Da yake tattaunawa da muryar Amurka a birnin Dakar, Gilles Yabi, shugaban wata kungiyar jama'a mai suna Wahati da ke daukar kanta wacce ta kware a harkokin al'umman Afirka ta Yamma, ya ce wannan harin a yankin mai fama da rikici bai zo da mamaki ba, kasancewa an shafe shekaru da dama ana fama da matsalan tsaro a wannan yanki na Sahel. Wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban Amurka Donald Trump ba shiri daga zaurin ganawa da manema labarai na fadar White House a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya Litinin a nan fadar White House din saboda harbe-harbe a wajen ginin. Trump ya dawo bayan mintoci kalilan, ya kuma ce lallai an yi harbin har ma an kai wani asibiti. Ya ce wani jami'in tsaron ƙasa ne ya yi harbin, kuma ya ce yana sa ran wanda aka harbin yana riƙe ne da makami. Wakilin muryar Amurka a fadar White House Stephen Heyman da ya halarci taron ya ce manema labaran sun ci gaba da kasancewa a dakin taron yayin da aka dakatar da ayyukan fadar White House. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta tabbatar da afkuwar lamarin.
To madalla an jima kadan Baba Yakubu zai sake dawowa da karancin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu fara a jihar Kano, inda wata babbar kotun shari'ar musulunci ta yankewa wani matashi dan shekaru 22 hukuncin kisa ta hanyar rataya, yayin da kuma ta yanke hukuncin daurin shekaru 10 a gidan gyaran hali ga wani matashi dan shekaru 15 saboda samun su da laifin furta kalamai da suka saba wa shari'ar musulunci. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A cikin watan Maris din bana ne wannan matashi mai suna Sharif Yahaya Aminu dake unguwar Sharife a cikin birnin Kano ya wallafa wani rubutu a shafin Facebook da kuma rera wata waka mai kunshe da kalaman da shari'ar musulunci ta haramta alakanta su da mahalicci Allah ta'ala da manzansa. Shi kuwa ɗaya matashin mai suna Umar Faruk Bashir da iyayensa ke zaune a unguwar Sharada yayi makamantan waɗancan laffuza a yayin da musu ya kaure tsakaninsa da wasu. Bayan amsa laifukan da ake tuhumar su, alƙalin babbar kotun shari'ar musuluncin Kadi Aliyu Muhammad Kani ya ce kotu ta yi la'akari da littattafan mazhabar Malikiya wajen yanke hukuncin da ya dace da matasan biyu. Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotunan jihar Kano yayi ƙarin haske.
Ɗaya daga cikin su shi garin fada ne wanda yayi batanci ga Allah subhanahu wata'ala, sai ita wannan kotu ta yi masa ladabi na wato zaman gidan gyaran tarbiya na shekara 10 tare da aiki kuma mai tsanani. Shi ko wannan na biyu wanda ya danganta manzo sallallahu alaihi wasallam da shirka, a sakamakon haka sai kotun ta yi masa hukunci a ƙarƙashin doka ta 382 ba cikin ba na wato Kano State Shari'a Court Penal Court shekara ta 2000 cewar ainihin wato a rataye shi har sai ya mutu. Kuma dukkanin su an bada dama ga cewar duk wanda bai gamsu da wannan hukunci ba yana da damar da zai iya daukaka kara daga nan zuwa kwana 30.
Koce kotu matasan biyu za su iya tinkara domin daukaka kara. Barista Abdul Adamu Fage shine tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano.
Tunda Upper Shari'a Court ce yana da dama daukaka kara zuwa babbar kotun jiha wato High Court, saboda ita hurumi na kotun daukaka kara ta bangaren addinin musulunci. Kundin tsarin mulki ya ba su ne akan abubuwan da ya shafi rabon gado, rabon rike yara, abubuwan da suka shafi Islamic law of personal status, wato duk abu na neman haƙƙi ta hanyar auratayya ne, hanyar gado, duk wannan. Amma in aka ce abu na laifi, dole wannan kotun ta daukaka kara ta jiha ita za a taho, koda hukuncin a Upper Shari'a Court akai wato a kotun shari'ar musulunci ne, inda laifi ne irin wannan.
Haka zalika barista Abdul Adam Fage ya fayyace mutumin da doka ta rataya wa alhakin tabbatar da zartar da wannan hukunci bayan kammala shari'a.
Kamar wannan kaga a doka ta Kano laifi ne, kaga gwamna shi yake da ikon aiwatarwa hukunci, kotu ita za ta yi hukuncin ta. To zancen ya za su aiwatar kaga sai an gama shari'o'in gaba daya, musamman irin wannan hukunci da ake hukuncin kisan kai a yanzu zamani na demokradiya. Tunda mutum yana da wannan hakkin, koda yanzu a ce ya rasa wanda zai daukaka mai karar, ita kanta state din wato gwamnati wajibinta ne ta samu mai lauya da zai ci gaba da daukaka karar har zuwa a kai ga kotun koli.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa domin karashin labaran duniya.
Harin gama ya kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a fadin kasar Belarus a jiya Litinin, bayan da aka ayyana da daddin shugaban kasar a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Lahadi. Alexander Lukashenko, wanda ya kwashe shekaru 26 yana mulki, ya faɗa a jiya Litinin cewa masu zanga-zangar adawar za su fuskanci hukunci mai tsanani, yana kwatanta su da karnukan farautar iyayen gidansu 'yan kasar waje. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce an kashe mutum ɗaya, kana wasu da dama sun jikata a lokacin da 'yan sanda suka afkawa masu zanga-zangar. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar. 'Yan sanda sun yi amfani da gurneti da barkonun tsohuwa da mesan ruwa a kan dubban masu zanga-zangar wanda suka yi tattaki a titunan babban birnin kasar Minsk da yammacin jiya Litinin a cikin dare na biyu jere da aka gudanar da zanga-zangar. A jiya Litinin, fadar White House ta bada alamun sake sabuwar tattaunawa da 'yan jam'iyyar hamayya ta Democrats akan coronavirus da kuma taimakon tallafi da kuma niyyar saka makudan kuɗi domin cimma matsaya. Mun shirya mu zuba kudade masu yawa, inji sakataren Bital Malin Amurka Steve Mnuchin a hirar shi da tashar talabijin ta CNBC. Shugaban kasar ya himmatu ya kashe abin da ake bukata. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Asabar ya sanya hannu akan umarnin shugaban kasa na amincewa da ci gaba da shirin bada tallafi rashin aiki da miliyoyin ma'aikata da ya zo karshe da kuma dakatar da harajin biyan albashi ga Amurkawa da ba su da aiki. A wani sabon sakon Twitter bai fidda yuwar sake tattaunawa ba, amma kuma yana zargin shugaban Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi akan rushewar tattaunawar ranar Juma'a akan batun tallafin. Yayin da tattaunawar ta rushe a makon jiya, Schumer da Pelosi sun ce 'yan Democrat suna niyyar fidda dala trillion guda a cikin abin da suka buƙaci fadar White House ta amince da dala trillion uku da biliyon 400 a matsayin tallafin coronavirus da majalisar wakilai mai rinjaye Democrat ta tabbatar da shi a tsakiyar watan Mayu. Sun ce da ya kamata a daidai wannan lokaci fadar White House ta ninka trillion ɗaya zuwa akalla trillion biyu, amma gwamnatin Trump take yin haka. A ƙarshe, wani ba Amurka ya amince da aikata laifi a kotun tarayya a jiya Litinin na yunkurin bada taimakon kayan aiki ga ƙungiyar ta'addancin IS da kuma raba bayanan ƙera bama-bamai. Zakaria Clark mai shekaru 41 mazaunin Brooklyn a New York ya amince da laifinsa a kotun tarayya a gundumar Manhattan a cewar ma'aikatar shari'ar Amurka. A cewar wata ƙarin aikata laifi da aka shigar a cikin watan Nuwamban shekarar 2019 a kotun tarayyar Manhattan, Clark da aka fi sani da Umar Kabir da Umar Shishani da kuma Abu Talha sun yi mubaya'a ga shugaban IS Abu Bakri al-Baghdadi a cikin watan Yuli.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Rahotanni daga karamar hukumar mulkin sabon birni ta jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na bayyana cewa akalla mutane hudu sun rasa rayukansu yayin da dimbin amfanin gona da ba a kai ga girbewa ba ya salwanta sakamakon ambaliyar ruwa a yankin. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa an sami dokin ayyukan kai hare-haren 'yan bindiga a karamar hukumar da ke gabashin jihar Sokoto mai fama da kalubalen tsaro. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Ambaliyar ruwan ta samu ne sanadiyar ruwan sama da ake samu kamar da bakin kwarya da kuma ruwan da ke maralowa daga gulbin Bunsuru. Wannan ambaliyar da ta mamaye Fadamu inda ta barnata amfanin gona mai tarin yawa daga bisani ta Malala zuwa gidajen jama'a. Wasu da wannan ambaliyar ta shafa sun yi bayanin halin da suke ciki a halin yanzu.
Sunana Isa Abdullahi, rushewar gidaje wanda yake mai tawa man ganuwa ina ganin na asabar da muka kama ganuwa har karfe 1 da rabi da dare, wasu har karfe 3 da suna ana ta yi. Allah da iko ne ruwan sun kai karfin mu ganuwar da muka take ce muna koma wani gehe bakin gari inda ruwan sun kai an ka sake dauka wata ganuwa an ka tara ruwan nan duk da haka nan wani gehe an garin nan do jirodi da sun wadi. Sunana Ibrahim Magajin Dawaki. To mu yanzu ma matsalar rashin muhallin mu ma inda za mu zama nan shi na muka ji yanzu ba maganar daji ba muka mu magana gidaje.
Alhaji Garba Kaba, magajin garin Sarkin Kudun Goi birni, ya ce ba karamar illa wannan ambaliyar ruwa ta yi wa jama'a ba. Gashi ba a jima da samun kwanciyar hankali ba daga matsalolin 'yan ta'adda ga kuma matsalolin cutar corona, sannan yanzu ga wannan ambaliya.
Zuwa fadanmu mu gaba ɗaya da ta shanye da ruwa da shinkafar da an kasa da dawa da masara duk magana gada muka yi da kai cikin ruwa.
To akwai yiwuwar kila samun hasara ga abincin da aka tunanin za a samu?
Amma samu sai dai fatan Allah shi mai muna da alheri da kuma in akwai wani yunkuri wanda gwamnati za ta yi na tallafa ma mutane manoma talakawa su kuma muna bibi in Allah ya yarda. Amma ina hasara an yi tunda waɗanga ruwan sun zo kame abincin ya girma dan da ya girma ne dawa ta yi kalkajiya shinkafa ta girma gyara na ɗaya ruwan za su yi amma ga yanzu irin yadda sun ka zo wani ma bai gama noman ba wani ya nome bai maimai ba ruwa sun mamaye. Yanzu haka a cikin garin Gangara akwai gida na mutum guda wanda aka ce ma ɗan Hajiya su biyar a cikin shi jama'a ta da shi da iyali ne sun ka haɗu shi yanzu haka na asibiti yana jiya su duka hudun gaba ɗaya babu su an yi jana'izar su.
Na tuntuɓi majalisar ƙaramar hukumar mulkin sabon birni inda mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Salihu Hassan ya tabbatar da cewa jama'a suna fuskantar matsala kan wannan ambaliyar ruwa, sai da ya ce majalisar za ta sanar da gwamnatin jiha domin kawo ɗaukin gaggawa ga waɗannan al'umma.
Gaskiya ruwan sun shiga cikin gari sosai, ainihin kwalbatin da ka fitar da ruwa su shiga cikin gulbin suna shi na sun kaje sun shigo cikin gari. Wallahi gidaje sun rusga sosai, mun zaga gida ya kai 60 amma adadin yanzu da sa ayin bincike saboda akwai lungun da ba za mu iya shiga ba cikin gidaje kasa akwai wani gida cikin wani gida ko akalla dai yanzu dai gida ya kai 80
Muhammad Nasir Murya Amurka daga Sokoto a Nigeria
a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
Assalamu alaikum sunana Sanu Muslim Bazali muna kallon dai a yanayin yadda aka taho na tsaro na rayuwa na yanzu ya koma yadda ka san kamar yadda muke da kusan an tabbatar dai ita gwamnatin nan ta gaji abin nan ne tun da ya fara amma ta ba da dama waɗannan mutanen sun kare ƙarfi ta mu wannan al'amarin bai ci ƙarfin mu ba muka yi shi a cikin jikin mu sai da aka yi magana sasancin nan shi ya sa mutanen nan suka shigo suka wala suka yadda suke so a bangaren mu har suka sassarra kamu suka koma suka take shiri suka zo suka ida ta cike mu gaba da
Yau barkanku da wannan lokaci barkanku da sauraron mu duku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau zamu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke dangane da yadda shanin rashin tsaro yake addabar wasu jihohi na Najeriya musamman jihohin arewacin wato arewa maso yammacin Najeriya kamar jihar Katsina da Zamfara da kuma ta Sokoto. To a yau daga cikin abubuwan da zamu tattauna shine har da neman sanin ta yaya aka yi su mutanen jihar Zamfara dake makwataka da Katsina suka samu nasara shawo kan wannan al'amari na ta'addanci amma abin ya gagari ita Katsina kuma me ya kai shi gwamnatin jihar Katsina din kare kai gaba da kai buriya har wani cewa shi ya kashin kokarin su game da al'amarin nan ya gaba bari ya sake maida ku ga wakilin mu na Katsina din Sani Shu'aibu Mulfaci ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da shugabannin jam'iyyu biyu na APC da PDP a can Katsina din wato Alhaji Shitu da kuma Alhaji Salisu Yusufu Maigiri.
Mu babban problem din mu jihar Zamfara. Da Allah ya sanya jihar Zamfara ta yadda da gaskiyan abin da mu muka fito muka ga ma duniya cewa mun yadda akwai matsalar tsaro to da an samu wannan maslahi. To amma kullum abin da suke cewa shine su sun shiga sulhu. Ai sulhu da suka shiga ba irin malama bane. Mu gwamnati taka da kai shi yace duk inda wannan mutanen suke su suka zaura da suke so aje da kansu. Area da dead area ne ma ba mai iya zuwa kafin gwamnati taka yaje shi ko barkai sai gidan gwamnati ka gaya min da wanda yazo gidan ka neman sulhu don da aka dauko aka kawo shi gidan ka neman sulhu wanne ne aka fi samu kansa za a samu daidai
wato abin da ke da kwaina shine Zamfara sun yi wannan sasanci nasu ya dore duk da aka samu dan kadan da can amma nan tambayar dama da nayi shine ya akai abin yazo ya warware tunda tabbas sun san
yaji sulhun da aka yi na Zamfara wanda shi gwamnati ya sa aka kirawo mutanen gidan gwamnati ya zanna da su sulhun da aka yi su shine ba za su shiga Zamfara su hali ba
kuna da hujja
tabbas ba za su kai hali Zamfara ba tunda ai har motoci gwamnatin Zamfara ya su saboda haka sai su zo mun gure su mana barna ina so in ga maka 75% da duk wanda aka kidnapin wannan Zamfara ake kai su wala uzaki min Allah ahada saboda haka sulhun da aka yi a Zamfara ina ba za ku yi mana barna a Zamfara ba kaga ai yayi rufin jashi mu go dauka al'umma kasa daya ce al'umma daya manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk bai damu al'amarin mumini ba duk inda yake tafi tare da shi mu mun dauka ciwon Zamfara ciwon Sokoto duk ciwon Kaduna ce saboda haka the point is shine maganan a ce an yi sulhu a Zamfara ya dore wannan musa su waje gari ka je ka bincika ba gaskiya bane
to ina zuwa ba to abin da ke magana ciyama kullun in zan yi magana ne kan ce mu rika fidda siyasa cikin sha'anin tsaro in ba ka manta ba mun yi program da kai a kirti TV
ake tafara kawo
yanzu ka shigo da wasu maganganun na siyasa dalili kawo ita jihar Zamfara da jihar Sokoto dukansu gwamnatocin PDP ne a yanzu na jiha amma ina tabbatar maka chairman abinda gwamnan Kaduna zai da na Zamfara da na Sokoto kila kai ba za ka sani ba ni ba zan sani ba akan yadda za a yi tsaro idan a nan wurin ka gwada gazawa gwamnan Zamfara ce da Zamfara ko ta kare kanta ta bar wani ina ga ba kai musu adalci ba dalili kau suna da mazanna har Katsina sun sha zuwa na gani a labaru sun zanna da gwamnan Katsina akan shi anan ya za a yi magana tsaro sun zanna a Katsina da sauranmu amma in ka ce Zamfara ba a samu ci gaba ba akan tsaro a shekarun baya akan zuwan Bello Mata Excellency Bello matawalle to ba kai ma jihar Zamfara adalci ba saboda kowa ya san irin abin da ya faru a Zamfara shekaru 5 zuwa lokacin da Excellency Bello Matawalle ya samu mulkin jihar Zamfara kuma da idan ka ka gani kai ke jam'iya mai mulki kila ma ka halarci gidan gwamnatin sanda sukan zo su zanna akan da tsaro din saboda haka issue din tsaro babban matsalar ni da na kawo na ce babu siyasa ciki shine sai kun yadda babu ci gaba sannan ku gyara saboda babu dalili kullun kana magana eh wanda ta wuce shekara 5 kace an zo campaign a faskare an samu mutuwar mutane yes abin da ya faru na gaskiya ai ba ya kare tashi amma lokacin nan gwamnatin PDP ce yanzu mutun nawa aka kashe a faskare yanzu mutun dubu nawa ke firamaren faskare yan gudun hijira amma lokacin PDP bane so ba wai za mu koma muna karnin wane ba a'a ai yanzu maganar da ake yanzu wa Allah ya dora mu kare rayuka da dukoki da jukiyo na jihar Katsina gwamnatin APC so da haka waje bine mai magana gwamnati da su yanzu da abinda ake ciki
na kawo maganar Zamfara afuwan da
Gwamnan jihar kai ba kai ne chief security officer ba shi chief security officer ya hito ya ga mu duniya shi kanshi bai iya guarantee din security kanshi na dai kenan na biyu ya fito ya ga mu duniya cewa bai iya kallon ma mutane jajanta musu saboda abin da ke faruwa ya faɗi wannan sau biyu sannan abubuwa da yawa wanda ban san ma in ta magana abin da ke magana abin da ke
magana
abin da ke to ai
mana ce
ba rashin denial kawai za ku yi ba tashi za ku yi ku abin da ya kamata ai ba dan goye ku kasa denial ah mun yi magana yanzu akan halin da Katsina take ciki nayi maganar misali noma da sauransu kuma kullun abin da kuke so ku gwada ai an anshi wasu kananan komi daga Maiduguri da tsare suke hannun wa gatsa irin wannan abuba yanzu kamar da naga wannan program kamar yafi mai da hankali ne akan me ke faruwa inda kake da iko jihar Katsina da inda so shi yasa kaga nayi limiting kai na tuna so a jihar Katsina yanzu kamar yadda ka sani kananan hukumomin nan guda 8 sune front line law government ko to sun wuce ma 8 a yanzu har sun kai ana magana 12 to ba ma wai 12 ba duk in tara jihar Katsina ina ke da zaman lafiya dalili ka an tsallaka ina ai local government ina ta mashi
akwai zaman lafiya
ina saboda an yi ta'addanci ba dade ba eh nan makwabta na Dutse nan kauyen Kayawa ba hisa TV ba an ji an halba mutum ne da dadar har lahira sun mutu na je ta'aziyya su a kauyen Kayawa gidan Dabo saboda haka ina so ka ga
duniya ake ta'addanci
chairman ai in tunda aka yi duniya aka yi ta'addanci me yasa kai rantsuwa kace za ka rayuka da mutane da dukiyoyin su da haka ce ai ta'addanci bai bari a duniya bar ka in shiga ai da za ka zaran ka dau nauyi babu complaint wai me yasa malam Shitu ba ku magana kudin da wa gada ba ku gurin gidan gwamnati kun gada kuna kwanciya ba ku magana dukiyar gwamnati da komai kullun sai dai ku ce kun gaji matsalar tsaro ita ko gwamnati asset and liability take dauka ka gane da kaddara da bashi da rikici da dadi yanzu in duk abu yanzu hilayen da muka bari nan jihar Katsina ba ku magana su ba ku magana kudin da muka bari ba mu kuma gane gine-ginen da muka yi abinda kuka iya kai ku canza musu suna yau turare ne can sai ka tada an maida sunan wani abu da ba can kuma ana Fatima she mai ka tada an canza can karkandin sai ka tada an canza wani abu
So me yasa kuka canza?
To ni malam sanarwa to
nake. Saboda haka ni ina kallon abinda ku kuke faɗi ɗaya ne. A'a ba yawa bai abinda kuka kuke faɗi. Chairman abinda kuka he faɗi matsala. Me yasa ba ku hidin dadin da muka bari? Me yasa?
To ina zan ra chairman. Bari mu koma wajen Alhaji Shitu maslaha chairman na APC. Na ga tantsa kana magana amma muka so wannan yayi wannan yayi. In kana saurara har ta kada na baka yar sai ka mai da martanin
to Marwan Salisu Majigiri ya tabo wasu maganganu out of line kuma ina so da Allah a ban minci dan kadan zan yi responding akan su da farko issue din maganganu tsaro kamar yadda muke kusan shine kamar makasudin wannan majalisi kamar da kanshi yace gwamnati ya fito ya ce bi iyawa kowa ya sani dan sanda karkashin bakarkashin gwamnati suke ba sojoji bakarkashin gwamnati da suke ba ba inda doka ta ce gwamnati jiha ya je su bindiga ya ba dan sanda ko ya ba sojoji gwamnati ya fito ya yi magana ya ce abinda duka yake iya bada gudunmuwa shine logistics kuma yayi sannan ina so ka sani idan mai girma gwamnati bai damu da al'amarin rayukan mutanen shi ba zai dauki rayuwar shi ba ya shiga irin dazukan nan kuma sun daji wanda har wasu na cewa a gaya mai kai ya je yace to in bai je ba Allah zai tambaya akan haƙƙin mutanen in alƙiyama ta da kuma an samu tambaya so kaga in gwamnati bai da concern ba zai fita ba ya shiga dazukan nan har ma kamar yadda shi yaro zan wani ge magana yanzu gwamnati ya ce bai da tabbas din su ba ah gwamnati zai dauki bidiga ji daji yayi amma Allah cikin ikon shi kowa ya sani daga lokacin da aka zo zuwa yanzu kamar yadda kuma na faɗi wannan magana in gwamnati sashi maji gibi bai sani ba to ya sani a shekaran jiya wanda daga cikin masu ruwa tsaki a jihar Zamfara ya ce sun fahimci waɗannan bandit din mai da rani saboda haka za su bude yaki in baka sani baka bincika kanki a shekaran jiya kuma duk zaman da aka yi da mutanen duk wani abu ai ina so ka fahimta idan abu ba hannunka yake ba to ba za ka iya garantin din shi ba wanda maki hannun nashi zai yi kokari ne sannan ya dogara ga Allah sannan issue na maganan cewa ana bani hukumi ba a san in kana maganan an kai hari amma shi an kai hari a ina ne kuma da kake cewa me yasa ba za a faɗi muku access analysis jin ina zuwa jin dadin da ake yi ba Annabi Salisu Majigiri kai sheda ne cewa jam'iyyar APC ta wuce gori a wurin ka hanyar da aka yi ta wanda ta ratsa garin ka
gariya
hanyar son kaya ba shi ba lokar gaban bace ba shi ba lokar gaban bace to son kaya wannan hanyar da gwamnatin jihar ta yi shekara nawa kuna mutane ƙarin za ku yi hanyar ba ku yi ba hanyar dan aunai ina zuwa da Allah ban salisu yau
ba sai da ka hanya da shi zuwa bunbu ga hawo daga danka mu zuwa bunbu
da hawo
nan kake magana
hanya ga ma
hanyoyi ina cewa man ne wannan fidar
ya kwanta da kuka zuwa fidar ta kai
ni na fidar Allah
wata
ni
fidar ta fidar aka yanzu
ya a yanzu
nake fidar an zuba maka dallof hanyar dan aunai na duk wanda yake campaign na PDP sai alƙawar hanyar dan
aunai ba dallof
an zuba bai gaskiya wala ka saka aikin wala ka san zo burji ne
to kila ma za ka
so wannan na ka wannan ne
dan aunai ba misali
Allah ta dai ba ba shi ne mu hanya shi mu ba ina zuwa
saboda ma
ba ta dai ba wannan ba shi ne
hanyar da APC muke hawa
ba ga shi kuma Allah mai to jiwa nan ne ƙarshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke yi game da shanin rashin tsaro a wasu sasana Najeriya musamman jihohin Katsina da Zamfara da kuma Sokoto yanzu kan a madadin shi wakili namu wato Sani Shu'abu Malumfashi da bakinsa shugabannin jam'iyyun APC da PDP na jihar Katsina da kuma Garis Alheri Abdul da taimaka wajen haɗa shirin nan ni ne Ali Mustapha Sokoto ne ku ban kwana sai mun dawo muku makon gobe a huta lafiya
kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice
Prime Minister kasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Muna so mu bada kofar ceton kasar taimakon da 'yan Lebanon za su bada gudunmuwa wurin samun nasararsa, in ji Prime Minister Hassan Diab a jawabinsa na talabijin. Ya ce a don haka ina sanar da ku murabus ɗin wannan gwamnati. Allah ya kare kasar Lebanon. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wade da halin da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a Nijar da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa kane ya kashe akalla mutum takwas ciki har da mai musu rakiya da kuma direbansu. Halin ya faru ne a wajen babban birnin kasar Yamai a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon bude ido. wannan babbar damuwa ce ga kasar Niger, babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Ya kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya ce ni gabatar da shirin. Da kuma Cuba Hero Dodone da ya hada mana shirin baki dayanta. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.